Hukumar bayar da agajin fasaha ta gwamnatin tarayya ta ce kasar Liberia ce ta nemi a aika mata da kwararru a fannin ilimi, kimiyya da fasaha da kuma bangaren kiwon lafiya. Inji daraktan hukumar Yusuf Buba Yakubu a lokacin da ya gana da muryar Amurka jim kadan bayan tantance mutane 16 waɗanda ake sa ran za su wuce kasar Liberia wannan makon mai kamawa.
Muna tallafa wa kasashen Afrika da kasashen Caribbean da kuma Pacific da kwararru wanda Allah ya albarkace mu da shi domin su tallafa musu a wasu wurare wanda suke bukata, kaman misali a ce likitoci da nurses da alkalai da kuma professors na bangarori daban-daban na kwarewa a harkokin karantarwa a nasu makarantu da sauransu. Kuma kaman yanzu ma yawanci suna bukata kwararru ta hanyoyin fasaha da wasu aikin hannu namu na gargajiya domin a koya musu don suna sha'awanta.
To me yasa ya zamana cewa mu a Najeriya ne ke biyan waɗanda muke kaiwa waɗannan kasashen? Me yasa su ba sa daukan nauyin su da wurin zama da albashi da komi?
A to ai abinda mu ne muke so mu tallafa musu. Ai abinda ake cewa Big Brother Africa kenan.
Daya cikin waɗanda suka kasance cikin wannan ayari da za su tafi Liberia, Popola Israel, ya bayyana farin cikinsa na zama daya cikin waɗanda aka zaɓa.
And to me is it mean a lot to me because I'm very very happy to be one of the volunteers. Because many people are outside, they don't have the opportunity.
Popola ya ce na ji daɗi kwarai da gaske da na zama ɗaya cikin waɗanda suka yi sa'ar zuwa ƙasar Liberia. Na san akwai wasu mutane da dama da suka so a zaɓe su amma ba su samu ba. Na gode wa Allah kuma ina kyakkyawar fatan zan jajirce wajen aikin koyarwa da zan yi a ƙasar ta Liberia. Amma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, Ambassador Suleiman Dahiru, ya ce an daɗe ana ba da wannan agaji daga Najeriya zuwa wasu ƙasashe, amma yana mai ba da shawarar a sake duba tsarin ganin cewa Najeriya tana cikin mawuyacin hali a yanzu.
Kin yi maganar mutanen da aka tura zuwa Liberia. Ba Liberia ba ƙasashe da yawa ne ake turawa, ba ma cikin Afirka ba, har waje da Afirka. To, da yanzu muka shiga wannan hali na talauci, ba zan ce a daina wannan abun ba, amma a rage yawan mutanen da za a tura ƙasashen waje. Tunda Najeriya ne take ɗawainiyar biyan su komi da komi nasu, abinda ni zan faɗa kenan, a rage yawan mutanen. Tunda yanzu muna cikin wani hali da ba daɗi, bai kamata a ce mutanen da ake turawa zuwa ƙasashe da dama a ci gaba da yin haka ba tunda babu kuɗin.
Shekaru 36 kenan da Najeriya take aikawa da kwararru a fannoni daban-daban, kama daga ilimi, harkokin kiwon lafiya da fasaha zuwa ƙasashe da dama domin ƙarfafa danƙon zumunci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.